الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابك ويقوتن سفر هجر منزو صلى الله عليه وسلم دبو لأيا تتريه هدد 40 دأكو wanda ya yi daidai da 25 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na 128
نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم
باب الجمع بين الصلاتين في السفر
باب كاراوا حداوا تكارن صلولي غدا بيو ا cikin tafiya ya halatta صلولي بيو ا hada su a cikin tafiya shine malam zai bayani anan رضي الله عنه رحمه الله
الله ابن عباس رضي الله عنه
an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace
kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jama'u baina salati zuhri wal asr
ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana hadawa tsakanin sallan azhar da al'asr
idan kana ala zahar sayri
in yana kan tafiya yakan hada tsakanin azhar da al'asr na'am
wa yajma'u baina al maghrib wal isha
sannan yana jam'i tsakanin magariba da isha'i an gane wannan ko idan an ce jam'i anan wajen jam'i kala biyu ne fa akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim jam'u ta'khir jam'u taqdim shine misali kaman sallar al'asr a kawo shi lokacin sallar azhar idan mutum zai yi sallar azhar sai ya janyo al'asr yayi sallar al'asr a lokacin sallar azhar shine jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir mutum ya jinkirta sallar azhar ya bari sai lokacin sallar al'asr sai ya hada azhar da al'asr haka nan shi ma magariba da isha'i an gane ai lokacin sallar magariba sai a janyo sallar isha'i sai a yi sallar isha'i a daidai wannan lokacin wannan shine jam'u taqdim shi ko ta'khir sai a bar sallar magariba sai lokacin sallar isha'i sai a yi shi a cikin wanne ne tunda ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana jam'i tsakanin sallar azhar da al'asr in ya kasance a cikin tafiya haka yana jam'i tsakanin magariba da isha'i an gane wannan ko to kaga wannan hadisin yana da fa'idoji daga cikin fa'idojin sa tabbatar jam'i tsakanin azhar da al'asr ko tsakanin magariba da isha'i a cikin tafiya an gane yin haka sunna ne ga wanda ya kasance yana cikin tafiya amma wanda bai kasance a cikin tafiya ba abin da yafi dacewa gare shi kare ya jami an gane yayi mutumin da ya riga ya sauka a cikin gari malamai suna ganin abin da yafi dacewa a gare shi kare ya jami amma in ya zama to yana cikin tafiya din to abin da yafi dacewa shine ya jami din kenan shi ma mutumin da yake ciki da ya sauka a cikin gari zai iya yin jami din ba an gane wannan ko amma ba wai shi yafi ba sannan sallar asuba ana yin jam'i gare shi za a iya yin sallar za a iya yin hada sallar asuba da azhar ba a yi ko yo ba magana hada sallar asuba da azhar yo sai dai sallar azhar da al'asr magariba da isha'i shi azhar sai dai a yi shi kadai kaga wannan asuba kai kaga wannan yana nuna mana sauki na shari'ar musulunci addinin musulunci babu tsanani addinin musulunci babu wuce gona da iri anan wajen an mana rangwame idan muna cikin tafiya sallah mai raka'a hudu a yi kasarar shi ya koma raka'a biyu wannan sauki ne sannan an mana rangwame in muna cikin tafiya mu hada salloli guda biyu duk wannan gaba ɗaya sauki ne kaga yayi daidai da nassar alqur'ani wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj illa sa'abikum ibrahim to ya kasance daga cikin al'adar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da magana an yi amfani da kana shi kana wannan yana nuni akan istimrar an gane ku wato annabi ya kasance in yayi tafiya yayi tsanani shine ma'ana idza kana ala zuhri sai tafiya yayi tsanani sosai to anan wajen annabi yakan yi jam'i tsakanin azhar da al'asr a gane in ma jam'u taqdim ko jam'u ta'khir yakan yi jam'i tsakanin magriba da isha'i in ma jam'u taqdim ko jam'u ta'khir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kula da wanda yafi sauki ne yana dubawa wanne ne yafi sauki a gare shi sai ya aikata sannan kuma yakan duba menene abin da yafi sauki ga matafiya wanda suke tare idan jam'u taqdim ne yafi sauki yayi in jam'u ta'khir ne yafi sauki yayi an gane ko sai ya zaman to tafiyansa tafiyan da yake shine sababin da yasa ya hada tsakanin salloli guda biyu a cikin lokacin ɗaya daga cikin su an gane wannan ko ku kaga yanzu wannan lokaci ya zaman to lokaci na sallolin guda biyu a wannan lokaci malamai sun yi sabani game da hada sallah da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suna da fahimtar halaccin hada sallah taqdim ko ta'khir sahabbai suna ganin ana iya yin jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko wanne ana iya yi wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i mazhaba na Imam Ahmad mazhaba na Layth bin Sa'd na Sufyan ats-Tsauri da kuma wasu da yawa daga cikin magabatan mu masu wannan fahimta sun kafa hujja da hadisai daga cikin hadisan akwai hadisan Abdullah bin Abbas da hadisin Abdullah bin Umar da sauransu an gane ku daga cikin akwai hadisin Mu'az bin Jabal radiyallahu an cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam izartahala qabla an tajiba shams akhara salata az-zuhr hatta yajma'ahuma ila al-asr manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daura sirdi na tafiya kafin rana yayi zawali kenan ya daura sirdin tafiya kafin sallar azhar ko ya daura sirdin tafiya kafin rana yayi zawali misali ya daura sirdin tafiya kamar karfe 11 da rabi zuwa 12 kaga a lokacin sallar azhar bai yi ba ko to ya ake yi to anan wajen sai manzo Allah ya jira sallar azhar yayi agari so idan manzo Allah ya daura sirdi kafin rana ya karkace kafin a samu zawali akhara salatul zuhur hatta yajma'ahuma ila al-asr tunda dai lokacin sallar azhar bai yi ba haka ne sai ya jinkirta sallar azhar sai ya hada su da me al-asr tunda an fara tafiya kafin lokacin sallar azhar yayi tunda lokaci bai yi ba kuma Allah ta'ala na cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance akan mu'minai wajibi abin sanyawa lokaci an gane wajibi abin sanyawa lokaci saboda haka anan wajen karfe 12 karfe 11 da rabi lokaci bai yi ba to sai mutum ya jinkirta ya bar sallar azhar kada yayi sai lokacin sallar al'asr wani irin jam'i kenan yayi yayi jam'u ta'khir an gane wannan ai saboda haka sai yayi sallar azhar da al'asr ya hada su gaba daya an gane to sannan kuma aka ce wa idzar tahala ba'da zayyi shams idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura sirdi bayan rana yayi zawali kaga lokacin sallar azhar yayi kenan sallar zuhura wal asr jami'an sai yayi sallar azhar da al'asr gabaki daya an gane wannan ai sai yayi sallar azhar da al'asr kenan yayi wani irin jam'i na mutaqaddim lokacin sallar azhar sai ya janyo sallar al'asr sai yayi shi a lokacin amma kun gani sallar al'asr a lokacin shi bai yi ba to me zamu ce idan gane da nassu alqur'ani da Allah ta'ala ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance ga mu'minai wajibi abin sanyawa lokaci tunda kowace sallah na da lokacin shi me zai hana kowace sallah a yi shi akan lokaci ya za a yi a janyo azhar kafin lokaci yayi a zo a yi shi shi yasa ayyukan hanafiya su ba su yarda da jam'u taqdim ba su suna ganin ya za a yi lokacin sallar azhar a janyo al'asr ai lokacin shi bai yi ba su kuma malikiya suna da abin da ake kira jam'u suri jam'u suri shine azhar kada a yi shi sai lokacin da sallar al'asr yayi in sallar al'asr lokacin shi ya shiga sai a hada azhar da al'asr an gane inda duba kowanne an yi shi akan lokacin shi tunda karshen lokacin sallar azhar shi ne farkon lokacin mai al'asr sai a bar karshen muktari na azhar sai a yi sallar al'asr da ba kawai kowanne an yi akan lokaci suna kiran wannan jam'u suri an gane gasura kamar an hada sallah amma ga hakika kowanne an yi shi akan lokacin shi ne kowanne akan lokaci an yi na ban gane wannan to su ma malikiya masu wannan fahimta sun yi kokari ne wato kowanne sallah kare ya zama an yi wani sallah ba kan lokacin shi ba to su masu wannan fahimta sun manta idan an ce ruhusa rangwame ana yin rangwame ne akan abin da dacen an hana to amma wani dalili sai ya sanya a yi rangwame kamar da can sallah raka'a hudu ne amma a cikin tafiya sai a yi rangwame sai zama raka'a biyu ko yau kowanne sallah asalin shi ana yin shi ne akan lokaci amma a cikin tafiya an yi rangwame an gane a janyo azhar a daidai lokacin ne a janyo la'asar lokacin azhar to a cikin tafiya yanzu zamu ce kenan wannan yayi karo da inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta yayi karo gare shi wani karo yayi ai indai a cikin tafiya ne lokacin sallar azhar ya riga yayi haka lokacin sallar la'asar yayi idan mutum na cikin tafiya an gane shari'a tunda shari'a ta yarda a cikin tafiya kawai khasa mutum zai iya janyo la'asar yayi shi a lokacin azhar ashe lokacin shi yayi manzo Allah ya nuna mana lokacin shi yayi shari'a ta ma rangume a wannan lokacin an gane yin haka din bai karo da wannan aya ba insha Allah an gane wannan ko to shi da yake cewa idan manzo Allah ya daura sirri bayan rana yayi zawali sallar zuhura wal asr jami'an summa sara yana sallar azhar da al'asr gaba ɗaya sannan ya tafiya wa kana izarta hala qabla al maghrib ya kasance idan ya daura sirri kafin magriba akhar al maghrib shi ma lokacin magriba bai yi ba sai daura sirri sai ya jinkirta magriba hatta yusalliha ma al isha har ya sallace shi tare da mai isha'i zai jinkirta tunda lokaci bai yi ba sai ya jabu taqdim a gani ko wa izarta hala ba'da al maghrib amma idan ya daura sirri bayan magriba yu'ajjilu isha sai ya gaggauta isha'i din yayi isha'i ya janyo isha'i lokacin magriba fa sallaha ma al maghrib sai ya sallace shi tare da magriba wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Daud da Tirmidhi an gane ko kuma hadisin ya inganta a wajen malamai da dama hadisi ne sahihi an gane ko amma wasu malamai sun yi kokarin su da'afa hadisin amma asalin hadisin yana nan cikin sahih Muslim ba tare da an batan jamu taqdim ba almuhim dai wannan hadisi da ke magana kan jamu taqdim ya inganta sannan Abu Hanifa da ainihin ɗalibansa guda biyu shine Al-Hasan da kuma Al-Hasan al-Basri da Ibrahim an-Nakhai sun tafi zuwa ga halaccin ainihin jam'i din an gane saboda wannan ayan da na kawo dazun sai suka yi tawilin hadisan jam'i din cewa jam'u suri ne shi an gane ko wato sifar shi a wajen su shine mutum ya jinkirta azhar zuwa ƙarshen lokacinsa sai ya sallaci azhar a ƙarshen lokaci la'asar kuma a farkon lokacinsa kamar yadda na yi bayani ko yawwa haka nan magariba ya jinkirta magariba zuwa ƙarshen lokaci sai ya yi sallar isha a farkon lokaci kaga anan kowane sallah an yi shi akan lokaci kenan amma ga zahiri wanda ya gani zai ce an haɗa sallah an fahimci wannan ko so da kuma shi ne abinda malamai suka faɗa to amma wannan shine mazhaba na ainihin Imam Ahmad a Imam Abu Hanifa amma wannan mazhaba din ba shi da wani dalili mai karfi wanda zai karfafa shi hadisi ya nuna mana kai sai ana jam'u taqdim da kuma jam'u ta'khir an gane sun yi kokarin yin tawilin wannan hadisin sun yi iya kokarin su na yin tawili da sunansu Imam Al-Khattabi da Ibn Abdul Barr suna cewa lalle jam'i rukusa ne zuwa da salloli guda biyu ihdahu ma fi akhir waqtiha wa thani ya fi awwal waqtiha dai daga ciki ayi shi a farkon lokaci dai ayi a ƙarshen lokaci yace a cikin shi akwai kuntatawa an gane mafi yawan kebantattun mutane ba za su riske shi ba to me kuma zaka ce game da ayyukan da shaka amawa to naka maganan ayi sallah jabu suri din ba wani dalili akan shi sannan Ibn Hazm ya tafi da wata ruwaya daga Malik cewa ya halatta a yi jam'u ta'khir amma baya halatta a yi jam'u taqdim kun gane ai da Ibn Hazm da shi da Imam Malik a wani kauli ya halatta ayi jabu taqdim a ya halatta ayi jabu ta'khir kai amma jabu taqdim ne ba sai da ba suna ganin jabu taqdim an janyo la'asar an yi shi a lokacin azhar an janyo isha'i an yi shi a lokacin kaza suna ganin yayi karo da inna salata kana qalal mu'minina kitabu mawquta amma malamai suka ce a'a bai karo baka bai da na fada ai a cikin tafiya ana yin sallah raka'a huda ya raka'a biyu sannan a cikin tafiya wato janyo sallar azhar zuwa la'asar zuwa lokacin azhar an yi shi ne akan lokacin da shari'a ne ta bada dama an gano wannan ai to kaga sun yi kokarin su bada amsa dangane da wannan abin da ya shafi jabu taqdim amma dai gaskiya ba su kawo abin da za a iya gamsuwa da shi ba amma Imam Shafi'i ya tafi da Ahmad da kuma jumhur na malamai cewa ai tafiya shine sababi na jabu taqdim da ta'khir ai tabbas kowace sallah ana yin shi akan lokaci ne amma a cikin tafiya idan mutum ya janyo azhar lokacin ya janyo la'asar lokacin azhar yayi sallah akan lokaci tunda shari'a ne ta yi rangwame akan haka an gane wannan shine ruwaya an samu wata ruwaya daga Malik cewa ai tafiya shine sababin jabu taqdim da ta'khir akwai ruwaya daga Malik wanda ya goyi bayan wannan sana Imam Malik ya tafi a cikin abin da ya shahara gare shi zuwa ga kebance a lokacin cewa ga kebance shi da lokacin bukata cewa ana yin ana hada sallah ne a cikin tafiya a lokacin bukata idan tafiya yayi tsanani idan tafiya yayi tsanani an gano wannan ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zabi wannan fahimta din shi yana ganin sai tafiya yayi tsanani an gari sannan dalibin sa Ibn Qayyim al-Jawziyyah yayi biyayya ga wannan yayi ya shi ma ya bada wannan fatawa din sannan Imam al-Baji ya ce Imam al-Baji yana cewa karahatu Malik lil jam'i khashyata an yaf'alahu man yaqdiru alayhi duna mushakka yace karhancin Imam Malik ga ainihin hada sallah dan tsoran kada mutumin da yake da iko wanda yake da iko yayi sallah ba tare da mushakka ba ya ringa yi wa amma ibadatu idza jadda bihi sayr ko idza jadda bihi safar yace amma halaccin sa idan tafiya ya tsananta gare shi an gane saboda hadisin Abdullah ibn Umar ya goyi bayan haka idan tafiya ya tsanani amma Abu Hanifa ya tafi zuwa ga rashin halaccin jam'i kawai yace kwata kwata baya halatta a hada sallah sai a Arfa da Muzdalifa a Arfa da Muzdalifa ne kawai ake hadawa an gane shi ma saboda ibadan da ake yin aikin haji ba wai dan tafiya ba shi Abu Hanifa bai yadda ana hada sallah dan tafiya ba an gano ne ku amma su jumhur na malamai sun kafa hujja da hadisai da dama da suka yi nuni ana hada sallah an gane ai wanda ma wa ana hada sallah wanda ma ba a kairi da tafiya ba akwai hada sallah da kai ba ma tafiya kamar in aka samu wani abu ya faru misali aka samu wani abu wanda zai kuntata ma al'umma annabi ko kuma tafiya yayi tsanani daga cikin wannan akwai hadisin da yazo cikin muwatta daga Mu'az bin Jabal radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam akhara salata yawman fi ghazwat tabuka cewa annabi sallam ya jinkirta sallah wata rana a yakin tabuka sun ba kharaja fa salla zuhra wal asr jami'an fa annan sai ya fita yayi sallar azhar da al'asr gabaki daya ثم دخل ثم خرج فلن زي شي زي فتا فصلى المغرب والعشاء اي صلى المغرب والعشاء a lokacin daya daga cikin su sai ibn abdul bar ya fada to a wannan hadisin isnadin shi tabbatacce ne imam shafi ya ambata a cikin littafin shi al-umm ibn abdul bar ya ambata da imam al-baji cewa wato shigan annabi da fitan sa sallallahu alaihi wasallam baya kasancewa face wato ya sauka a waje kuma ba wai yana cikin tsanani bane a cikin tafiya an gane an ce annabi ya shiga ya fita shin yana cikin tsananin tafiya ne yana zaune ne a waje daya yazo yayi sallar azhar da al'asr kuma ya shiga daki da lokacin sallar magriba yayi yazo yayi sallar magriba da isha'i misali shin yana cikin tsanani ne baya cikin tsanani an gane wannan imamul baji daga cikin malikawa yana da ganin cewa kawai idan mutum yana cikin tafiya ko da baya cikin tsanani insha Allah zai iya hada sallah a cikin wannan akwai raddi yanke ga wanda yace ba a hada sallah sai idan tafiya yayi tsanani a gare ba cewa ba a hada sallah sai tafiya yayi mai tsanani babu wannan dalili tun daga wannan hadisin amma dalilin Imam Malik da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim shine hadisi na Abdullah ibn Umar cewa kana izakat annahu kana iza jadda bihi sayr idan tafiya yayi tsanani a gare shi jama'a bainal maghrib wal isha yana jam'i tsakanin magriba da isha sai ce innan nabiyya kana iza jadda bihi sayr jama'a bainahuma yana cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam idan tafiya yayi tsananta a gare shi yana jam'i tsakanin su amma a wajen jumhur sun samu ziyadatu dilala a cikin hadisai wanda ya kamata a karba shine wannan hadisi da muka kawo an gano wannan ko kaga wannan hadisi da muka kawo hadisin Mu'adh bin Jabal cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhara salata yawmin fi ghazwat tabuka thumma kharaja fa salla az-zuhra wal 'asr jami'a manzon Allah yayi jinkirin sallah wata rana ya yi tabuka sannan sai ya fito sai ya sallaci azhar da al-'asr gaba daya thumma dakhala sannan sai ya shiga daki shi akwai tsanani kenan ba tsanani ya shiga thumma kharaja sannan sai ya fita da lokaci yayi fa salla al-maghrib wal isha sai ya hada sallah kaga shi jumhur hujjar ziyar bakarfi akan hujjar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma su Imam Malik kaga da wannan kenan wato su ahli sunna ba sa duba mutum suna duba dalilin da ya kafa hujja da shi ne inda muna duba mutum kai tsaye zamu goyi bayan Ibn Taymiyyah mu goyi bayan Imam Malik a muna goyen bayan duk inda gaskiya yake ne an gano wannan ai saboda haka a tafiya dama ana tunanin mushakka dama me yasa ake kasaru mazinnatul mushakka saboda ana tunanin a samu wahala wasu daga shi tafiya dama akwai tunani na ainihin wahala a gane a wajen ana tunanin wahala shi tafiya din duk wajen sauka a gane shi kuma rangwame din nan an yi ne dan a sauƙawa matafiyi matafiyi yayi tafiya yana da zuruf da yawa sai aka mai rangwame yayi kasaru aka mai rangwame ya hada sallah ko tafiyan nan akwai wahala ko ba wahala zaka iya hada sallah domin ka fuskanci abin da ya kawo ka cikin tafiya din an gano wannan ko al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa a cikin al-Hadi yana cewa Mu'adh bin Jabal wato hadisin Mu'adh bin Jabal da makamancin sa yana daga cikin dalilai akan cewa lalle tafiya a ala anna ruksa al-jam'u la takunu illa fi waqti jibti sayr cewa lalle rukusa rukusatul jam anna rukusatul jam'i akan cewa anna rukusatul jam'i la takun cewa rangwame na an yi hada sallah baya kasancewa illa fi waqti jibti sayr sai cikin lokacin tsanani a cikin tafiya an gane wannan amma kuma aini Abu Hanifa ra'ayin Abu Hanifa marjud saboda ga hadisai da dama an gano wannan ko sun nuna cewa lalle lalle za a iya ainihin hada sallah ba sai an shi an fuskanci wahala ba shi Abu Hanifa ya hana hada sallah ga baki daya sai a cikin wajen aikin hajji na ba san gani to a takaice dai kawai a cikin tafiya zaka iya hada sallah shine sannan kuma a cikin tafiya zaka iya yin kasaru an samu wannan daga jama'a daga cikin manyan malamai da magabatan mu Allah ta'ala shi taimake mu akwai wuraren da ake hada sallah ba nan waje ba amma za mu yi nan gaban Allah ya kai mu Allah shi taimake mu wa alaikum salam
game da hada sallah idan mutum yana yin kasar raka'a biyu kenan to zai iya hada sallah misali ya jinkirta misali ya bar inda yake bai azhar ba da ya je can gurin sai kasar azhar da al'asar amma duk biyun kasar
ina ba bibi ne ga kasar ina kasar bibi ne ba suna ga matafiyi ba matafiyi an bashi abubuwa guda biyu ne farko dai ya yi kasaru na biyu kuma ya hada sallah ko da yana cikin garin ne ko da yana garin ne kuma shi wannan kasarin ko da kwana nawa mutum zai yi shari'a ba ta ware wa mutum ko kwana nawa ba ne ko da mutum zai yi wata uku in dai sunan shi matafi ya je garin a matsayin matafi ba ya je garin don ya zauna ba ne to zai ci gaba da yin kasaru ne ɗaliban da suke zuwa karatu a wasu jami'o'i ina ganin a yi wajen wata hudu a matsayin fatara a matsayin semester an gane sun je karatu a wannan garin sunan su matafiya za su ci gaba da yin kasaru na mata ɗan wazan gane sannan kuma bayan kasar din matafi an bashi dama bayan kasar kuma ya hada salloli kun ji mun ce koda akwai mushakka ko ba mushakka inda sunan ka matafi zaka iya hada sallar azhar da al'asr magriba da isha'i an gane wannan ku Allah ta Allah shi taimake mu insha Allah
idan zai rasa hanyar yin kasar shi kadai ne kuma zai ranka rasa jami'i ne kuma zai bi jami'in ko ko ci gaba da yin kasar
to malamai suna maganar cewa yin kasarun yafi a matsayin matafi wasu na ganin koda shi kadai ne gare yayin kasarun saboda ya rayar da wannan sunna na kasarun kai akwai masu ganin ba fa kasarun wajibi ne manzo Allah ba a taba samu manzo Allah yayi tafiya ya cika sallah ba ba hadisin da ya inganta na fatan gane wannan to da wannan wasu ke ganin kamar mazhabar zahiriya da wani kauli na Imam Ahmad suna ganin yin kasarun wajibi ne amma mafi yawan malamai suna kallon kasarun sunna ne mai karfi in mutum yana cikin tafiya misali an gane to kuma sun kawo dalilai wanda insha Allah mun zo tattauna za mu kawo dalilai akan haka hujjoji na wannan na fata in kwazon gane saboda haka mafi alkhairi dai mutum na cikin tafiya ya kasaro amma akwai masu ganin yin jam'in shi yafi ko ba su wannan ra'ayi su sun duba ayin manzo Allah ya ce salatul jama'a afdalu min salatil fardh bi 27 daraja yin jam'in shi yafi in ku matafiya ne ku yi jam'i dukan ku matafiya za ku samu ladan jam'i idan kai kadai ne kai sallan kasaro to kaga kai sallah ba baka samu ladan jami'i ba Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk